A jawabin da ya shafe mintoci sama da 60 yana yi wa jama'ar Nijar albarkacin cikar sa shekaru 9 akan karagar mulki, shugaba Isuhu ya bayyana cewa kasar ta samu ci gaba a fannoni da dama. Alhaji Asmana Muhammadu kusa ne a jam'iyyar PNDS ne mulki.
Kaga dai fuskar ruwa cikin kashi 100 shugaban kasa ya yi 75, kina 25 ne a saura ya gani. Ta fannin ilimi, kalasoshi kalas. An linka su uku ɗaya ministarcin education da baz ma'aikaci 10,000 aka ɗauka wanda aka ba matacin, sannan an ɗauki yan kwantaragi aƙalla 50,000 manya-manyan asibiti da aka yi ƙasar Nijar ɗin wanda mutane tafiya turai wurinsu aƙalla akwai guda uku da aka gina-gina mita da ce, sannan a ce ma asibitoci na gundumomi ɗaiɗaiɗai ko ba a yi ba an yi shi yadda 46.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a game da kamun luddayen shugaban, domin a cewar Annabawa Sumaila wani kusa a kawancan jam'iyyun hamayya na SRDDR ba wani takamaiman sauyin da aka samu a tsawon wannan lokaci
ko shekara 9 da iya mulki. Mun ga abin da farkatawa yau kan yi karkara gani, menene Isu ya zo yi a kasar karkara wanda yau 'yan karkara za su zo su gode mishi. Akwai mutane da kullum dare da rana sun tashi kuka ne suke, ana kuka babu ci, babu sha, babu kyakkyawan rayuwa, gashi ruwa babu, gashi wuta babu, to gashi hanyoyi babu. To saboda Allah wani mutum ya huto ya ce ya makata aiki.
Shugaba Isu Muhammadu ya bayyana cewa demokradiyya ta kara girkuwa a tsawon shekaru 9 na gwamnatinsa, abinda ke baiwa 'yan kasar damar morar 'yancin bayyana ra'ayoyi ko faɗin albarkacin baki. Sai dai wani jami'in fafutuka Abdullahi Idi na cewa ba haka zancen yake ba.
Ka san akwai ɗan jarida wanda aka haifa da Niger, yayi karatun shi a Niger, duka komin shi a Niger yayi, saboda aikin shi na jaridanci aka kore shi daga kasar Niger, aka ce dan mali ne shi, malin ma bai sani ba. Na biyu, akwai abokan mu biyar yau wanda suke gidan kansu ɗan wara hula mai lahanin su, sun ce an yi ta'asa a minista mai tsaro ya kamata a ɗauki sakamako a kai gaban shara, ba yadda za a yi a huto a ce ma 'yan kasar Nijar akwai demokarasiya.
Da yake mai da martani akan waɗannan bayanai, kakakin jam'iyyar PNDS Sarayya cewa yake
tunda Isu Muhammadu ya zo shugaban ƙasa, babu ɗan siyasa guda da a gidan kaso wanda aka kama saboda fuskar siyasa. An yi ittifaki, babu ɗan jarida guda da Isu Muhammadu ya kama a gidan kaso. Ana zancen ƙungiyoyin warafulla, ɗan warafullan nan dalilin zanga-zanga sun sa aka ƙone kasuwa, aka ɓata dukiyar al'umma, bayan kuma an ce masu su dakata.
Yaƙi da cin hanci da farautar mahandama a tsawon shekaru 9 na mulkin shugaba Isu Muhammadu na daga cikin batutuwan da ke haifar da cece-kuce a tsakanin masu sukar lamirin gwamnatin ta Renaissance da masu kare manufofinta.
Ba a taɓa samun ta'asa ba wadda aka yi wasa da kuɗin ƙasa kamar wanga mulki. Shi wannan ta'asar da aka yi a minista na tsaro miliyar 1,700,000,000 aka yi ta'asa, kuma ake so a yi wasa da hankalin mutane, ba a so a kai abin gaban shari'a.
Ana bincike ba a ƙare ba, kawai mutane don suna sadar wata manufa sai su yi to su ci a'a, mutane na a kai su gidan kaso a liƙe.
Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.